ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai cikin ikon sa da kaddarawarsa ya ba mu ikon sallatar wannan sallata asuba a cikin jami'i da fata Allah subhanahu wata'ala ya limka mana ladan da ke ciki Allah subhanahu wata'ala ya biya mana bukatotin mu na duniya da lahira Allah subhanahu wata'ala ya shirya mana ayyan mu shirya ta addinin musulunci a yau muna safiyar Lahadi shidda ga watan Sha'ban hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1447 wanda daidai da 25 ga watan 1 na shekara 2026 miladiya kamar yadda muka saba darasin littafin aqida a wannan rana yau insha Allah ganin muna cikin wannan wata sabu wata na Sha'ban watan da yazo mana daga shi sai Ramadan kuma yana daga cikin watannin da Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana a cikin Al-Qur'ani inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shaharan fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard Allah subhanahu wata'ala ya ta kididdigan watanni a gun Allah subhanahu wata'ala sune watanni 12 a cikin littafin Allah tun ranar da Allah ya halitta sama da ƙasa to daga cikin waɗannan watanni 12 wannan wata na Sha'ban yana ciki watan da yau gashi yau muna cikin kwana na 6 daga shi kuma sai Ramadan Larabawa a wancan lokacin sun ambaci wannan wata da Sha'ban domin kalma ce ma'ana al-arabi yatasha'abuna fihi ma'ana larabawa a wannan wata a wancan lokaci wata ne na wahalar ruwa wata ne na kaushi suna wahala wajen neman ruwa ma'ana ana rarrabuwa a watsa bayan ƙasa ina za a je a samu ruwa a kawo to shine wanda tasha'ubun na wannan tsararraka da suke yi kowa yayin yayi gabas wannan yayi are wannan yayi kudu kowa ji a samu ruwa shi sai aka ce mishi wannan wata na Sha'ban tashau daga tasha'ubu saboda haka ƴan uwa wannan wata na Sha'ban wata ne mai falala amma sai dai falalarsa bata kai ta watan Rajab ba da watan Ramadan shi sanya mutane suke gafala da wannan wata an samu hadisi daga Imam Nisa'i daga Usama bin Zaid Allah ƙara musu yarda da Usama da Zaid duka sahabbai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Usama yake cewa naci ni da kaina nace ya Rasulullah ya manzo Allah lima araka tasumu min shahrin min ash-shuhuri ma tasumu min ash-sha'ban فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين الرجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه أعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أسامة بن زيد الله قارا مسير دا يتي يا رسول الله نفنا لورا إنا قل كنا أزمي أتكون وتني أما أزمن دككي أتكون وتن شعبان ياب كون يوا ma'ana azuminka na watan sha'aban yafi kowane wata azumi ya kowane watanni daga cikin watanni da kake yin azumuka na dafila cini na rubar da haka ma'ana kana azumi a sha'aban fiye da sauran watannin shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bashi amsa yace zaka shahrun yaghfalu an-nasu anhu baina rajab wa ramadan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wata ne shi wannan watan sha'aban wata ne da mutane suke gafala suke rabkana ko mutane suke sakaki tsakanin wata da yake zo tsakanin Rajab da Sha'aban to saboda haka sai mutane suke sakaki akan wannan wata shi kuma alhali wata ne turfa'u fihi a'mal ila rabbil alamin a sha'aban innan ashine ake dauka ayyukan bayi gabaki daya zuwa ga ubangijin talikai Allah subhanahu wa ta'ala yace to saboda haka ni kuma fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im ni kuma ina so a daga aiki na akai aiki na gun Allah a daga cikin waɗannan rane ku da za a kai akwai ina azumi mana akai su ina azumi na nafila na tadawoi ashe shi kan shi ma akai aikinka akwai shi aikinka akai ga ubangiji a ranar ayini Allah ya tambaye mala'iku ya kuka baro bawa na ko ya kuka baro baiwa ta suke ya rasulullah mun barta tana nan tana tadawoi mana tana azumi na nafila ko ina azumi na nafila shi kan shi ba karamin daraja bace ba aikinka yaje ga ubangiji a wannan yini kana yin azumin nafila to wata daraja ce kan daraja wata daukaka ce kan daukaka Allah ka zuwa ka datar da mu da ita shi yasa ya da yawa azumin alhamis da litinin kusuma duk yana daga cikin wadannan ayyuka saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kokari matukar kokari a cikin wannan wata kamar yadda hadisi ya tabbata daga Anas bin Malik Allah kara masa yarda hadisin yana cewa manzo Allah ce yake cewa kana ahabbu as-sawm ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama as-sawm fi sha'ban Anas Allah kara masa yarda a cikin wannan hadisi da ya rawaita yake cewa azumin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yafi so babu kamar a cikin sha'ban kenan ma wannan yana kara nuna mana wannan wata na sha'ban ana so ayi azumi a cikin sa saboda tsananin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lazumci azumi a cikin sha'aban kuma yake kulawa akan shi hatta matansa sun rawaito kaga su ne waɗanda suka bi kusa da shi suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumin yana yawaita azumi a cikin sha'aban a wata ruwaya ma suka ce yana azumi duka kamar yadda hadisin Aisha Allah kara mata yarda take cewa lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallama yasumu shaharan akthar min sha'ban kana yasumu sha'ban kullahu wannan hadisi ne da Imam Bukhari ya fitar da shi yace Aisha Allah kara mata yarda tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumi a cikin sha'ban ma'ana fiye da yadda kuke ba ku tsammani kai a wani kauli ma tace kai kamar kusan dukkan shi ma yana yi anan shine Imam Ibn Mubarak Allah kara masa yarda yake cewa wannan da tace kulluhun gabaki daya ma'ana yake cewa ja'izun fi kalamil arab idza sama aksar shahr an yuqalu sama kulluhu ma'ana kamar wannan wata dabi'a ce wata al'ada ne ko sabo ne a cikin maganganun karin magana ta larabawa idan kai abu mai yawa to sai a ce ayya duka abu ma'ana ne ya ayya azumci da yawa daga cikin watan sha'aban aglabiya ma'ana ce fiye da rabin sa
to saboda haka a karin magana na Laraba idan mutun yayi abiye da haka to sai a ce samu kulluhu mana azumce shi gabaki daya kamar yanda hadisi yazo yake cewa ma ra'aytu nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shahr aksar siyaman minhu fi sha'ban kana yasumuhu illa qalilan bal kana yasumuhu kulluhu a riwaya inda ahli sunan suka ce ma ra'aytu nabiy sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana azmi mai yawa ba a cikin wani wata kamar azumin kamar watan sha'ban domin suka ce kana yasumuhu illa qalilan manzo Allah yana azubtan sa sai an kadan yake bari shine anan kaulin malume suka ce wasu suka ce a nisfi yake yi wasu suka ce a yana fiye da haka ma da sauran su ma'ana dai dan kadan yake baya to saboda haka kana yasumu illa qalilan bal kana yasumu kulluhu ma'ana manzo Allah yana azumtar sha'ban da yawa ko wani ruwa suka ce kamar a ce ma dukkan shi amma dai yana barin wani abu baya azumta shi gabaki daya ma'ana dai wannan a takaice yake nuna mana falala da take cikin wannan wata na sha'ban da yawa ana sakaki a kansa haka ma hadisin ummu salma Allah kara mata yarda tace ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasumu shahrayn mutatabi'ain illa sha'ban wa ramadan ummu salma ita ma ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ban taba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama azumin watanni biyu a jere kamar yadda yake a sha'ban da ramadan ma'ana da kaga a takeice dai yana nuna a sha'ban din nan manzon Allah yana yawaita yin sa shi yasa ya malume suka ce a galabiya mutun ya samu ko da rabi yayi kada ya huce kaulin malume suka ce kada mutun ya fice rabi kenan dai a takeice shine a yawaita azumi a cikin wannan wata hikima ke bantar wannan wata da azumi akwai al'amura kamar haka cewa azumin musulmi da zai yi a cikin sha'ban na nafila ma'ana yana zame masa kamar shimfiɗa ce taimako ne akan azumin ramadan da zai zo insha Allah ma'ana sai ya zama mutum kamar yayi antrenema ne ma'ana kamar mutum yana tadrib yana exercise ne yana saba ma jikinsa da azumin watan ramadan da ya zo kenan babu wahala dama kawai za mu ce ta tantar mishe mu saboda haka kada mutum bai saba ba dama mutum daga shekara sai shekara daga ramadan sai ramadan to yanzu kuma da ramadan ya zo sai ga mutum gaban sa yana ta faduwa yana ta tarkantar ya zai kama ya zai fara da sauransu to amma dama idan kai azumin nafilfili to kaga kamar ko za mu ce ta tantar mishe mu ma'ana abin zai zo maka a sauƙaƙe zaka ji ba kamar babu wani canji to amma da mun ka shekara baka yi ba kin shekara baki ba ga wake daga ramadan sai ramadan da kai da ramadan sai ramadan kenan kaga dole kwa kirjinka yi ta bugun dukan ukuku dak to ga azumi nan ga ramadan nan a mutun ya ta taraddadi yana ta wahala yana ta wahala da sauransu to amma kaga idan mutun ya saba ko kuma mutun ya azumci sha'ban sai ga abin ya zo masa da sauki kaga da mun kana tare da jima to bari yau na dauka na sha wahala to ka aje gobe da mun ba na washibi bane ba na nafila ne to a haka kana kaga alhamdulillah sai ramadan yazo sai ka ji ka lafiya lau kenan kaga ana azumtar watan sha'ban ya zama kamar muqaddima ce na shigar ramadan kamar shimfiɗa ce introduction ne na shiga watan ramadan saboda haka ana son bayi ɗan uwa a dage da azumtar wannan wata na sha'ban saboda haka idan ya kasance kenan kuma mutum zai yi azumin nan sa'annan kuma duk abubuwan da ake yi a cikin watan ramadan to ya kamata shi ma a cikin wannan wata tun yanzu mutum ya fara su ya ci gaba da yin su irin su karatun alkur'ani irin su sadaka tun yanzu mutum ya fara saba ma kansa yawaita karatun alkur'ani wannan shine maganganun magabata salafus salihin domin suna cewa shahrun sha'ban shahrul qurra watan sha'ban wata ne da alhamdulillah يهديكم الله سلوب عليكم وغفر الله لنا ولكم سلف سالم مغباتا نقوري مالمان قوري سنة تيوا شهر شعبان شهر القراء وطن شعبان وطنين على رمومي معنى غنغرم مكرنتا القرآن معنى أداجي دكراتن القرآن saboda yoyi ana so mutun ya waye karatun alqur'ani a cikin wannan wata ana so kuma mutun yayi muraji'ar hifz harda ta alqur'ani mutun ya shirya ma watan ramadan saboda haka zaka tsaya kai qira'a mai kyau sabkano zakai a cikin ramadan saboda haka da yawa daga cikin magabata har ana rawaito cewa Amr bin Qais al-Mala'i yace idan Sha'ban ta shigo to shi ho duka a lokacin restaurant mana gidan abinci tun Sha'ban yake rufewa ba sai an shiga Ramadan din ba saboda haka sai a rufe irin waɗannan gurare dan da a shirya to kaga bayin Allah na ƙware masu da gaske to saboda haka a dage fatashabahu illam takunu misluhum inna tashabahu bil kirami falahun saboda haka ku kwatanta ko da ba mu kasance ga masu ba gabaki daya domin koyi da mutanen kwarai samun tsira ne mana adagi wasu kwallon malamai suna cin hikima ta azumtar watan sha'aban yana zama kamar irin sunanin rawatib na salloli mana nafilfili na rawatib kasa a cikin nafilfili ma akwai sunanin rawatib da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayani sha bin na ayini biyu kafin azhar hudu bayan azhar biyu kafin la'asar biyu bayan magarba biyu bayan isha'i da sauransu ma'ana ana ta sunanin rawatib to haka ake son azumin sha'aban kenan nafila shi ma zama kamar sunanin rawatib saboda kai ake so mutun ya azumci sha'aban nan kenan kafin ramadan kenan bayan kuma an gama ramadan sai ka bi ramadan da kuma sittu shawwal kenan kaga ya zama kamar sunanin rawatibi kaga su kuma sunanin rawatibi nafilfili ne amma kuma suna da wata daraja daukaka akan sauran nafilfili saboda yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su to haka kaga kayi azumin nafila kafin ramadan kuma kayi bayan ramadan yafi da a ce mutun kawai yayi shi kadai a bayan ramadan din kenan kaga ya zama maka kaman sunnanin rawatib duka nafilfili ne to amma kuma waɗannan suna da wata falala ta musamman kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ake son shi ma mutun ya kokari yayi azumin nafila kafir a cikin wannan wata na sha'aban kafir ramadan kuma bayan ramadan din sai mutun ya hada shi da sittu shawwal har yanzu yana daga cikin hikima ta yawaita azumi a cikin wannan wata na sha'aban kamar yadda yazo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna sha'abana shahrun yakfal nas fihi anhu بين الرجب ورمضان وأنه ترفع فيه أعمال إلى رب العالمين مزالة صلى الله عليه وسلم كتوى كيويت أزمي أجن ونن وطا نشعبان أزم النافلة ميسانيا يتي دومن وطا شعبان وطا نيد متا نسكي غفلا سكي ربكنا سكي منتوى game da shi ake manta shi me yasan ya dan ya shiga tsakanin manyan watanni ga Rajab ga Ramadan shi sai ya shiga tsakanin su to da yawa mutane sai suke gafala da sai ake mantawa da shi shi kuma alhali shi ma yana da tashi darajar yana da tashi falala daga cikin nashi falala da injin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace turfa fihi al-a'mal ila rabbil alamin wata ne da ake daga ayyuka zuwa ga ubangijin talikai saboda haka Allah subhanahu wataala yana son ibada saboda haka a lokacin da mutane suka gafala da wata ibada to wani bawa ko baiwa ya tashi da wannan ibada ya dinga yi to ubangiji yana san irin wannan ibada kamar yadda tabbata a cikin sahihul muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa afdalul ibada al-ibadatu fi harash manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafificiyar ibada babu kamar ibada a cikin haraji me haraji shine yake cewa ai in shigalin nas lokacin da mutane suka shagaltu da wasu al'amura na rayuwar duniya kai kuma a lokacin kawai sai ka tuna da wata ibada ta kusantar ubangijinka ka dage ko ki dage kai ta yi ichi da ake cewa haraji to irin wannan lokaci da mutane sun gafala kowa yana nan yana tattauna tunanin ya za a shirya ma Ramadan ya za a yi kaza da sauransu to kai kuma ko ke kuma ki dage da azumin nafila a ciki ka dage da karatun alqur'ani dage da sadaka da azu ayyuka to Allah yana son irin wannan ibada mana ibadar da mutane a lokacin arraf kana an gafala ba ai kai kuma ka dage shine ake cewa haraji saboda haka ɗan uwa mu yi kokari mu dage Allah subhanahu wataala ya ba mu sa'a mu wannan ibada domin mu samu ladan a ciki haka yana daga cikin ibada ko babban lada a cikin waɗannan ko kuma mu ce azumin wannan watan na Sha'ban yana da mataki daraja guda hudu na farko zai iya zama azumi na wajibi ga wanda yake da ramuwa a kansa saboda haka ya lazimci ga duk musamman mata su suke da lururan shan azumi duk wanda ake binta azumin na Ramadan ko ake bin shi azumi na Ramadan to wajibi ne yayi kokari ya rama shi a cikin wannan wata kafin wannan wata ya kare Ramadan ya kama baya halatta mutun ya shirkinta azumin da ake bin sa na ramuwa ya kasance wa Ramadan ya tardo shi kenan sai bayan Ramadan a duk wanda ake bin shi azumi namiji ko mace a galabiya da an san mata su da lalurorin su maza kuma ba mamaki akwai larura ta rashin lafiya to dama ce yanzu mutun yayi kokari ya rama Aisha Allah ya kara mata yarda uwar mu'minai take cewa kana yakunu alayya sawmu min ramadan fama astadiu an aqdiya illa fi sha'ban wa man akhara qada ila ramadan talib bidun al-uzrin asima wa lazamatul kafara ma al-qada ya ta'imu an kulli miskina Aisha Allah kara mata yarda take cewa da yawa yake kasancewa ana bi na azumin Ramadan bashi bana iya rama amma sai idan Sha'ban ya zo to da Sha'ban ya zo sai ta rama su ga baki daya saboda haka duk wanda ya shirkinta ramuwar Ramadan zuwa wannan zuwa Ramadan ba tare da wani uzuri ba to sunan shi ya aikata laifi ya aikata zunubi kuma idan ya rama wannan bayan Ramadan ya fice idan ya rama sai yayi kafara ga ramuwa ga kafara meye kafara ya ciyar da dukkan miskini da azumin da ka rama to kuma sai ka ciyar da miskini guda kenan saboda haka ɗan uwa maza da mata ayi kokari duk wanda yake ake bin shi bashin Ramadan yayi kokari ya rama kafin Sha'ban ya kare wannan wata na biyu azumin yana iya zama mustahabbi saboda haka kamar yadda muka ce ana so mutum ya yawaita azumi a cikin wannan wata daga farkonsa zuwa tsakiyarsa mana mutum ya yi dai azumin shi mai yawa na uku azumin zai iya zama makaruhi idan mutum bai yi azumin farkon wannan wata na Sha'ban ba sai kyale sai bayan watan yayi rabi to a lokacin mutum ya tashi ya ci to shi ma bari yayi to saboda haka wannan an yi hadi akai me ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya keɓanci rabin ƙarshe na Sha'ban. Saboda Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi daga Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yarda, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qal idza baqiya nisfun min Sha'ban fala tasumu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Sha'ban yayi sauran rabi to yanzu ka yi azumi, in dai baka fara da farko ba to sai da Ramadan yayi rabi. Manzo Allah yace to kada ka fara. Saboda haka shine Imam Tirmidhi yayi bayani, yake cewa ma'anarsa, ma'anar hadisin a wajen malamai shine an ya kuna rajul mufdiran fa idza baqiya min Sha'ban shay'an akaza fi saum, ma'ana mutun ya zauna ya gafala kawai ta abin da ya ga daman sa, yana cin abincin sa ko sai ya bari sai da Sha'ban yayi rabi tukun ce to bari yanzu zan fara, to shine aka hana manzo Allah ya hana. A'a, in kana so kai ribaci wannan falalar wannan wata to ka fara shi tun yanzu, kakkarce ka bari sai yayi rabi tukun, in sai yayi rabi zaka fara to yanzu ka aikata makaruhi. Saboda wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka na hudu yana iya zama haram, shine an hana. Menene shi ma? Kuma mutun ya kin azumin ya bari sai Sha'ban ya kusa ƙarewa, Ramadan yayi sauran kamar kwana biyu ko kwana daya, to saboda haka sai mutun ya kama ma'ana azumi da yawa, aglabiya ma wadan mutun ya fitar da, ana ce mata yawmu shak, dan mutun ya fitar da kokonto to bari dai to an ce za a ce a ga wata ni dai bari in kama, in an gan shi dai dama ina azumi, in ba a gan shi ba ma dai kaza, ma'ana kamar dai shi dubara ce zai. To idan mutun ya haka ma haramun ne, dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana gabatar Ramadan da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu, kamar yadda yazo a cikin Sahihul Muslim da Sahihul Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuqaddimu ramadana bi yawmin aw yawmayn illa man kana yasumu sawman falyasumhu, ay kana mu'tadan kaman yasumu yawmay itsnayn wal hamis aw yawmay ba'da yawmin wa nahwu zalika. Muzala sallallahu alaihi wasallam yace kadda ku gobaci Ramadan da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu, sai hudu idan mutum ya kasance illa man kana yasumu sawman falyasumhu, sai inda mutum ya kasance shi dama yana azumin sa, to wannan dama wanda ya saba yana yi to wannan in yayi shi ba laifi bane ba yayi daidai, amma mutumin da zamu bai azumi kawai shikenan, sai yanzu Ramadan ya zo ce to bari dai bayo bari dai kwana biyu sauran Ramadan bari in kama yi, ko sauran kwana guda bari in dauki azumi gobe ko sai in hada da Ramadan, ko kwana biyu bari in hada da wannan, to duk wanda ya haka ya aikata haram, in ji manzo Allah ce ka kabaci Ramadan. Amma idan mutum ya kasance yana kayan sa, dama mutum ya saba yin azumin Alhamis da Litinin, ko kuma dama yana yin azumin tun farkon Sha'ban din ya kama yana yin kayan sa, to wannan shi idan ya zo ya hadu da Ramadan ba laifi bane ba. Amma kai haka nan mutum baya yi ko sai in yazo kuma hada da yin hada da Ramadan, to wannan shine aka hana, in mutum ya aika haɗe haka to ya aikata ma haram, maimakon samu lada ba ba ladan zai samu ba, haram yayi zunubi. To saboda haka ƴan uwa, mu yi kokari mu ribaci wannan wata na Sha'ban, kuma mu nisanci abubuwan da yake na hani, wanda yake da ramuwa ya yi kokari ya rama, Allah subhanahu wataala ya kama mana. A nan zan mu tsaya da fatan abin da makaranta daidai, Allah ta rabu cikin ladan abin da kuskure, Allah ya fi mana bukatuncin na alheri, Allah biya mana su, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya jannatul firdausi ce makoman mu, da mu da matattun mu ya gafarta matattun mu, ya bayo marasa lafiyar mu lafiya. Fa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.